ratata, 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 I like the rhythm, put me solid in the room. I like the rhythm, oh yes, it's solid in the room. The bama do the ba da da da, rhythm in the ding dong ding. If you want to be a sinner, knock your friends on the deuce of bin. Grab a major skill and run it. Bama do the bama do the ba. Zip, I like the riff, cause it makes me feel so fun. I like the riff, it takes troubles off your mind. The bama do the ba da da da, rhythm in the ding dong ding. Da 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 da